أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, today is the 6th day of Ramadan, which corresponds to the 22nd day of May 2018. The Quran is still talking to us about a case in which Allah gave a person knowledge and clear sight. Then the person withdraw himself from the knowledge which Allah has given him in search of the vanities of the world, and Shaitan followed him, and he became one of those who have gone astray. Allah said, if Allah has wished, we will have made him hold the... Wa'alaikum as-salam. Sorry. Ma'asunanta. Hausa kiske ji ko me? You speak Hausa or English?
Anyone?
To muski kalma shahada kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rasulullah me sunanti
Mary
to kina san Maryam to masha Allah ka zama Maryam kina da buji to Allah ya baki miji na gari abinda kika faɗa cewa ba kina shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa Muhammad manzanci ne da wannan yarinyar fa tare da ke shekarunta nawa ɗayan kice ko wace ce yadda ce ko wace ce Hawwata wai ita ma tana so ta musulunta ne ba ina uban nasu Is still alive, and he know. How old are you yourself?
17.
You are 17 years old, and your sister is 9 years old. Your parents know you are going to convert to. Or is the one that push you to enter Islam? Okay, very good. So you can give her to the small one to make the shahada. Give her. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hello. What is your name? So, which name do you want?
Koji.
Koji, which is Islamic? Fatima. May Allah bless you. Inshallah, you will be a very great person.
Allah ka ta wala ga mai musulun ka ne miji.
To kai me kake? Kana ji Hausa ne? Tashi bai tashi bai tashi bai. Kace ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu.
Ashhadu.
An la ilaha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu anna
Muhammadan
Rasulullah. Ma'anar abinda ka faɗa cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzo shi ne na ƙarshe. Me sunanka?
Ibrahim.
Sunanka dama?
Gambo.
Yanzu ka samu Ibrahim. To Allah ya sa albarka. Ga shi za ka yi wanka kuma za ka yi sallah da abubuwa da musulmi. Akwai yan kwamiti a baya, akwai abun da yan kwamiti haɗa da shi, wani haɗa shi da yan kwamiti na musulunta. Su ga mai abun da zai yi, Allah shirya da mu gaba ɗaya. So Allah Allah said, this person who is given knowledge and he decided not to use it, Shaitan will just, because he's knowledgeable, Shaitan will follow him. And his man among those who are astray. Allah said, if he has light, he will have certainly exalted him, but Allah has made him to be clung to the earth because he followed his own desires. And the example or the parable of such a man who Allah has given knowledge is the example of a dog. A dog which is panting. Usually dogs, when they are in a heated, when their temperature is high, they pant. Example of him is a dog panting. Whether you tap on him or you leave him, he continues to pant. That is the best example of somebody who is learned and is not using his knowledge. Allah said we should give this story about this such people, maybe somebody will reason and think and reflect on what they are supposed to do. Allah said, evil is the likeness of people who reject our communications are unjust to their own souls. For whoever Allah guides, he is the one who is guided. And whoever Allah will lead astray, then these are the people who have lost, who are losers, who have lost every good thing. Allah will also tell us in the verses that will come that he has actually created a lot of the jinn and the mankind. A lot of them are going to hellfire. We seek Allah refuge from that fire. He said they have hearts, but they don't understand with the hearts. They have eyes, they don't see with the eyes. They have ears, they don't hear with the ears. They are just like animals. In fact, they are worse than animals. They are the people who are heedless. They see warning and they don't react to it. We pray to Allah to open our hearts to understand, open our eyes to see, and to open our ears to hear his warnings. And may Allah make us use the knowledge he gives us in this book, especially in this month, to be able to walk with the requirement of this book. May Allah guide us to straight path and ease our path in this world and in the hereafter. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا يو الله يا كومو شدة قوات رمضان شكرا دمو إيرد اليهود دا تلاتين دا تربعي هجرا مزو الله صلى الله عليه وسلم ران الدكي ديدي دا عشرين دا بيو قوات مايو شكرا دمو بيو دا شاتفس تو يو منا هايز دي منا سورة العراف آية تتري دا سبعين دا أكو كوكو دا سبعين دا نوا سبعين دا هدو تو وانا الله يكي شاء وكذلك نفصل الآيات حتى دي الله يكي مكي رنب آيوي نبينها مثل ما بين الميثاق اللي يتدبروها كما يندي مكا بينا مغانا الكوال اند متاني سكا اوكا دا الله تنسنا تكين سطن قوا ينسو haka dai muke bayyana aya wala allahum yarji'un amani za su dawo ga gaskiya anil kufri daga kafirci fatahidu fitratun wato shi tauhidi fa haka Allah ke gina dan adam akan shi fitra ce fitratullahi allati fatarat nasu alaiha tauhidi da shi ake haifa kowa ba wanda ake haifa da karkata amma in an haife shi uwayen shi ko ba mu ne muka kai su musulunci da tabi'ar mu ta mai kyau ko ilimin mu na koyar da su a in ma ko wani abu in sun musulunta halin mu yana karasa musu shakka da wahala fitrar su ce Allah ke shirye da su da ita to amma muqabil kamar yanda daidaikun mu suke zuwa nan suna musulunta muna kabbara ina so in gaya muku miliyoyi musulmi a wani wurare ana mai da su kristoci domin kudin da ake ba su wallahi yanzu gashi muna da wurin masu musulunta da muna dauko mutum 100 daga bayelsa Delta Niger gamal Hashimu zai ba da sheda ina wurin yanzu ba kudi amma sufa mutum daya mai rijiyar mai ya dauko dala dala miliyan 100 dala miliyan 100 nasu yace kungo ku je ku yi aikin mai da mutane addinin su nu ina namu masu rijiyar mai a zo alistafa maka masu rijiyar mai ji yawancin su musulmi ne me suke yi yana party a Spain yana Dubai yana party yana aikin banza mutanen banza wallahi da ni ne president duk kwace wannan lakin din zan yi mutanen banza ko fahimta wayannan fitra ke mai da su musulunci ba mu ba da yawa ma in sun zo sun shiga cikin mu abubuwan da suke gani ban so in tuna maka mu asiri dai a bakka za cikin me a bakka cikin gashin ta to muna magana fitra ne shike mai da su musulunci amma da mun dauki hali mai kyau gaskiya ma kawai kun san musulunci da ya shigo Afrika ba ya zo da jihadi bane ba a zo da gazuwa ba wai mu musulunta dole aslim taslim a halin masu tijara kawai muka gani muka musulunta akwai wata yarinya ta musulunta me yasa kika musulunta tace kai ni dai na gani dai in dai gaskiya za a fada a duniyan nan musulmai ne ke bautawa Allah me yasa kika ce ka to zan ga in an kira sallah mutun na da kanti ya bakkantin shi ya je yi sallah kuma so biyar a rana ashe ka kai ne kantin nan dan kulle kantin nan da kake yi kana alwalan nan ka je ka duka kana yi wa Allah sallah kana yin da'awa ne sai baka sani ba ko ko gaskiya amana duk da'awa ce to amma musulmin shine mayodari ha'inci cuta to balle kuma ga wani musiba ta same mu ba masu imani da sihiri kamar musulmi domin ka ji an kama yaro an yanka zaka ji an gwa musulmi ne cult malaman tsibbu malaman ba su da suke ba su wannan layu ba ga wani bawon a wani yaro ba fulatani an tambaye shi kai karatu addinin musulunci ce ban yi ba kai na boko yace ban yi ba amma kai menene yace shi musulmi ne in ya kama victim ya kashe wai malaman shi sun ce mishi ya sha jinin su in ba haka ba zai haukace to yaya haka malamai muyagun malamai a cikin addinin musulunci sune su fitar da mutane daga musulunci suna koma kafirci su kuma za su zo da abinci da riga makaranta abubuwa dai na tausayi suna taimakawa domin cikin kuɗi suke cikin manyan jirage suke jiragen sama suke yawo ni ban san me yasa malam sami sai ko zaka sake bayani ne me yasa malaman mu muke fada ne haka gashi kuma ban mallaki komai ba me muka mallaka pastor nawa ce da manyan jirage yanzu haka a Najeriya nan me a hannun mu talauci kawai ana fada kan abu ma peanut dan me yake kiran shi dan gida haka Allah shi da mu wallahi to wa kazalika nufassilu al-ayat haka eh bai ne me yake so yace eh to kai cikin kai malami ne ko mai kudi ne ko mamilki ko talaka a kai menene talaka ne kai talaka ne to ku talaka kun hada kai saboda haka kada mu zargi kanmu gaba daya mu zargi kanmu malamai su zargi kansu masu kuɗi su zargi kansu shugabanni su zargi kansu talakawa kuma ku zargi kanku to in mun zargi kanmu muka gane akwai gaskiya sai mu ta astaghfirullah mu dawo mu haɗa kai Allah ya shigar da mu yace summa taqaddama bi dhikri ba'd al-qisas allati waqa'at fi tarikh bani isra'il wa hiya namudaj makrur fi al-bashariyyah to wato sai Allah ya kaddama da ambaton wa'ansu labaru wa'anda suka auku a cikin tarihi na bani Isra'il su wannan kabila bani Isra'il Allah ya amfani da ita ya aika mata annabawa ta zama misali namuzaj namuzaj wato abun kallo abun koyi inna alheri ne kai koyi inna sharri ne kai ka kare kanka daga sharrin da fada musu to sai suka zama makrur wanda yake maimaitawa fil bashariya a bani adam fa qala allah ta'ala li nabihi wa rasulihi nabiy al-ummi sai allah ya gawa annabin shi wato annabin shi kuma manzon shi wanda yake annabi ne ummi wanda bai karatu ne allah ya gawa annabi watlo wannan magana Allah ya ce watlu ya muhammad alaihim wato ka karanta akan su ayi yahud li yarafu haqiqata sidqika fi da'wa an-nubuwati wa ala an-nasi li yata'idhu ka karanta akan yahud domin su san gaskiyar cewa kai annabi ne kuma gaskiyarka da cewa kai annabi ne kuma akan mutane domin su dauki wa'azi daga wannan labari naba watlu alaihim ka karanta akan su naba wannan labarin alladhi atainahu ayatina fansalakha minha ka ba su labarin nan wannan mutumin wanda muka ba shi ayoyin mu fansalakha minha yani kharaja bi kufriha sai ya fita daga wannan ayoyin ya fita kaman yanda maciji ke saba wato ya fita daga cikin ta kama takhruju alhayati min jildiha kaman yanda maciji ke saba ya fita daga wannan saban wato Allah nan yayi tamsili sai ya maida ilimi kaman riga tufa to Allah ke cewa a bada labarin wannan da aka bashi ayoyin mu aka bashi ilimi kaman riga a jikin shi fansalakha minha sai ya cire wannan riga ya fita ya bar ilimin ka bada wannan labarin wannan mutumin wa huwa Bal'am ibn Ba'ura min ulama bani Isra'il daga cikin malaman bani Isra'il in harafa ba'da al-hadi wato sai karkace bayan Allah shirar da shi an ayatul lahi daga ayoyin Allah fa kana fi mutanawali nadrihi kuma sun kasance ayoyin nan suna wato yana iya ganin su wa fikrihi da tunanin shi zai iya riske su walakinahu salaha minha amma shi sai sabule ya fita daga gare ta wata'arra wato ya zama ya zindir an ha daga gare ta wataba hawahu ya bi son zuciyar shi walam yatamassak bil mithaq al awwal ya kirko da wannan alkawali na farko ne ma Allah tauhidi wala bil ayat kuma alkawalin da aka ce mutun ya rika ayoyin littafi ko alhadiyat masu shirewa fa atba'ahu shaytan da ya fita daga ilimin da Allah ya bashi fa atba'ahu sai shaytan ya bi shi maimakon nan kai shaitani ke mutum ne yawanci ke bin shaitan yana bin waswasan shaitan a nan shaitan ne tunda yaga Allah ya bashi ayoyi da bayyinat ya miku sai kuma yaga ya karkace ya fita daga ayoyin nan bayan shirya a ba shaitan ya samu limami sai bin shi fa'adbahu shaitanu fa'adrakahu fasara qarinahu ya zama mishi wato ya riske shi ya zama mishi qarini wato aboki ai fasara huwa qudwatan wa matbu'an lil shaytan ya zama shi ya zama qudwa abun koyi ga shaytan wa matbu' kuma abun da shaytan zai bi ala sabilil mubalaga wannan hanya ce ta mubalaga na nuna inkarin wannan aiki fa kana min al-ghawin kuma ya kasance daga masu bacewa wanda suka bace daga kan hanya to irin wannan maganan malamai ne wannan aya darasi ce ga malamai wani malamin zaka ga Allah ya bashi ilimi amma wasu abubuwa za su sa ya karkata daga wannan ilimin ya bar ayoyin Allah ya mance da mithaqil awwal shine mithaq da Allah ya karba ga wanda ya ba littafi da kuma mithaqin cewa Allah shine ubangiji in littafi ne sai ya ki bayyana shi in kuma tauhidi ne ya kawo shirki cikin ibada to irin wannan malamai in sun bayyana shedan shedan kanshi rankai dade yake ce musu rankai dade shedan kuma su ne mafi yawa a wannan zamani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai wata rana kamar hadith da Ahmad ya rawaito shi ibn Abdul Bar ya kawo shi sai Jami' Bayan al-Ilm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi yake cewa muna zaune haka sai kalli sama sai yace kai awanu an yurfa'u al-ilm wannan lokaci ne da za a dauki ilimi sai wani rajul min al-ansar sunan shi Ziyad ibn Labid yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a za a dauke ilimin nan za a dauke ilimin nan alhali muna da littafin Allah a wurin mu mun karanta shi mun koya ma yaran mu da matan mu kuma annabi kace za a dauke ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam la in kuntu azunnu anta afqahu min ahli madina ina tsammani kana cikin wanda suka fi fiqiwa a madina dai wannan magana sai annabi ya gane bai da fiqihu ga littafi da ya ce haddace shi ba kuma an koya ma yara da mata amma ba fiqihu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu baka ganin yahudu da nasara ga taura da injil a hannunsu suka bace to fiqihu ya kamata kai ma ka gane kenan mu ma musulmi ga littafi a hannunmu amma za mu mai akwai za su bace ashe wujudul qur'an da haddace shi da komai da ake da shi bai hana mutane su bace ba da shi littafin bane a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai dauke ilimi intiza'an haka ya tunje shi daga mutane kawai ya dauke ilimi haka Allah baya yi me yake yi malaman ne yake daukewa malam wani ya mutu yau wallan malam ya mutu ne sai ya zama babu malamai sai mutane su dauko jahilai su ce su zaunar da su su yi musu fatawa ya batar da kanshi ya batar da mutane karshen zamani shi ba musiba babu musiba ta samu al'umma kamar ma mutuwar malami na Allah ulama al-amilin ba musiba kamar ta ɗan siyasa za su zo su mutu su ta tabiya domin shi ɗan siyasa mai yake so ya maka hanya ne ya maka gida mai yayi arha shine ko to in ya mutu akwai wani in ya tafi akwai wani ga su nan suna da ƙarshe ba su da shi malamai fa malamai fa malamai kadai ne rahma ce ta Allah a fitar da malami sannan in malami ya fita ya tafi samun irin shi kuma babu sai dai ai manage kamar yadda kuke manage da ni a wurin nan Allah ya gaya muku manage ba ku lura da sahabbai suka tafi tabi'ai suka zo suka bi su tabi'i tabi'in suka tafi su wani yana mamaki ma wani lokaci a ce ah to wai ku me yasa kuke takalidi tai ba malamin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushaku an yudrab atbad al-ibil yutlabu al-ilm wa la yajiduna aliman a'lam min ahli al-madina duka shekara 200 bata yi ba shekara 200 bata yi ba ilimin addinin nan an zo ana nema an rasa fatwa matsala ya karama sai an je madina a dauki raƙuni ana dukan shi ina za ku madina wallahi fatwa muke da ita shekara 200 musulunci bai ba to yi mutane na mamaki ana taqlidi wani abu da mu sani ba wayannan malamai daliban Malik din nan da suke dauko ilimin shi dukkan sunnan wayannan manya-manyan malamai ne ba wanda zaka koya ma larabci ko ka koya mai Qur'ani ko manya-manyan malamai to amma me yasa suka tsaya suna koyo wurin shi dan sun san shi ma ya tsaya gaban na gaban shi ya koya kun gane bambancin ya tsaya gaban na gaban shi ya koya su ma sun tsaya gaban sahabbai sun koya su ma sun tsaya gaban manzon Allah wannan zaman nan shi ya mai da shi ana neman ilimin nashi har ya zama ba a son fatawa ba a son fatawa kowa sai tasu sai malamin da ya zauna ya karatu ba wai larabcin ne ba iya ba kowa zai iya budewa balle zuka bude internet mana ga Qur'ani nan ga translation in Bengali kake ci gashi nan Hausa kai duk yaren da kake ci gashi amma shine ilimin ba shine ilimin ba san tsayan koya shi sa mutuwan malamai ba musiba kamanta
kun ga kasar Saudi Arabia yaushe ne Sheikh bin Baz ya rasu yaushe kwanan nan Sheikh Uthaymeen kwanan nan suka rasu amma jin maganar da ke fitowa daga kasar kaman ba taba yin malamai ba a kama malami yana huduba ɗan sanda su zo su murde shi a dauki hoton shi a tura kowa ya ga na duniya wato domin wanda ya dauki wannan ɗaya daga cikin ɗan sandan ne domin wane kai ɗan sanda na kama mutum ka sa kamera kana dauka wani a ciki yana cewa ji alaka na mishi darasi ku ba shi darasi a Saudi Arabia malamai sun tafi shine musibar mutuwar malamai ba abun zagi bane to in malamai suka mutu shikenan mutane sai su koma jahilci nakara malaman Allah sai abun mutane da irin wayannan malamai wayanda Allah ya ba su ilimin amma don san duniya don san girma don san a cewa ne ba ku san wani abuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutanen farko da za a zo a fara hisabi kun san mu ne al'umma ta karshe al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ranar tashin kiyama mu ne ta farko da za a yi hisabi mu ne ta farko to wanda ke cikin tawaga zumar na annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce a shiga aljanna babu hisabi Allah ka sa mu cikin wannan amma in kana bid'a ba za ka shige ta ba in kana shirki ba za ka shiga ba sai kana dogara akan Allah wa ala rabbihim yatawakkalun mai dogara akan Allah suke bin annabi a shiga aljanna to bayan musulman da za su shiga aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam ba hisabi akwai wanda za a yi wa hisabi cikin wanda za a yi wa hisabi na farko suwa za a yi wa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin muslim na farko da za a kawo shahid kai jihadi a gaya mishi abin da ya kai jihadi sai sai kai kaza ya ce yayi amma sai Allah ya ce mishi kai ne dan a ce masha Allah wannan jarumi ne bai tsoro shi kawai labari a ce jarumi shi bai tsoro shi ne kawai yake sa ya jihadi kuma an fada sai a jashi fuska na jan kasa a jefa shi cikin jahannama bayan mai shahada sai malami shi kuma wannan ya je karatu ya ilimi dan a ce malami ya karanta Qur'ani dan a ce qari masha Allah kawai mutane su yaba shi to shi ma za a ja shi a jefa shi jahannama shi yasa a wannan nukta ko daga baya sai mu yi bayani ba a karanta Qur'ani dan neman shuhura ba a karanta Qur'ani dan ana musabaka ina so in samu mota ba a yin haka duk wannan hanyar halaka ce domin yaron nan da ka koya mishi in ya karanta Qur'ani zai zama ya fito yana da shuhura to irin su ne ke zama fansaraha anha ya ce fita daga ayar Allah domin ba ya kore ta bane dan neman ilimin sau da mutane da ke zuwa Maiduguri karatun Qur'ani suna zuwa ne dan wani abu dan a ce sun yi kaza ko dan a nuna su a talabiji to wannan ne dan Allah kun ga yadda wata bid'a ta fitar da wata me wata bid'a to malami da ya koyi ilimi dan a ce malami ko dan a ce makarantun Qur'ani shine na biyu wanda za a yi hisabi na uku su shine masu kuɗi wanda su kuma suna fitar da kuɗin su suna kashewa a yin abubuwa amma dan a ce ba dan Allah ba wannan a cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su ne za a fara kunna wutar jahannama ba da Hamana ba ba da Fir'auna ba da ba da Qarun ba cikin mu masu jihadi malamai da masu kuɗin mu domin suna yin shari'an ba suna yi dan Allah ba kuma Allah ya fi su sani saboda haka mu ji tsoron Allah da wannan ilimi da Allah ya ba mu sannan wayannan malamai su ji tsoron Allah su gyara imaninsu domin ko da ka yi dan duniya in ka ji wannan wa'azi ka canja niyya ana iya canjawa kowane lokaci ka dawo ka bi hanya ka koya mutane shi yasa akwai cikin manya-manyan malaman na kasar nan babban malami ne dole mu yaba mishi abin da yayi malamin nan ya dade da yawa yana tsora mutane akan wani abu da ya gane ba daidai bane sai zai tare jama'ar shi yana gaya musu kun ga Allah ba a bauta mishi da kidi ba a bauta wa Allah da kidi ba a bauta wa Allah da tafi balle ganga saboda haka ya gaya musu su bar wannan bandirin da suke yi kuma yace Allahumma fashhad Allah ka bada shaida na isar domin sai babban mutum zai iya bayan ya gane gaskiya ya tattaro ƙarya ya nuna mutane ce a wannan hanyar kuskure ce ga hanya ta sai babban mutum wannan babban mutum yayi tawaga musamman aka zo wannan masallacin da muke wurin malam ziyara don Allah duk yana nuna ta qarib yana nuna me kusanta da kuma abar abin da ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga malam Alhaji Salimani da kai aka yi su babban malami domin ya gane kuskure ne aka dora mutane akai ya dawo a ina ji kai ne ka kawo kasar din wata na gaban malam sai malam yake cewa alhamdulillah na ji wannan kafin in mutu ashe ajali ya zo to kun gane malami ya ga gaskiya ya dawo ma gaskiya shine girma wannan addini ba na kowa bane addinin Allah ne saboda haka dan ka gane gaskiya ka dawo mata shine hanyar gaskiya amma in kan liƙi akan ƙarya ba naka bane to yaushe me zaka yi da Allah ran tashin kiyama da mutanen da ka halaka shi yasa muke kiran wayannan malaman da suka rage har yanzu suna yodarar da mutane muna musu nasiha fi sabilillahi irja'u ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku dawo sunna ba alatti ayi bayani a ce wannan kuskure ne ga hanyar da ya kamata bi kuma mu zo mu hada kanmu haka shugabannin kungiyoyinmu mu hada kanmu ala sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu walau shi na ko to wannan mutume da Allah ya bashi aya sai sabule daga ilimin nan da Allah ya bashi sai Allah ya ce walau shi ina la rafa'nahu da muna so da mun daukaka shi ko ila manazil ulama'il amilin da mun daukaka shi zuwa ga matsayin malamai masu aiki domin malami mai aiki yana da manzila yana da matsayi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wanda ya imani kuma malami Allah na bashi wani daraja darajar shi ba wai lalle abin da ya mallaka na dukiya na wasu a ba shi bane darajar malami Allah na daga malamai a cikin al'umma wannan mutumin da Allah ya bashi ayan da ya rike wannan aya da Allah ya kaiga shi ya kai shi matsayin malamai biha ko al-ayat bi an nuwaffiquhu lil amal da Allah ya bashi tawfiki ya Allah ya bashi dacewa da yin aiki walakinahu akhlada amma shi ya dawwama yani mala wasa kala ya karkata kuma ya zauna ila al-ard zuwa ga kasa maimakon Allah ya rauka kashi ya kai shi matsayin malamai masu ilimi tunda ya fita daga ayoyin Allah lakinnahu akhlada sai ya dawwama Allah ya kasa da shi alal ard akan kasa ai ad-dunya wa mala ilaiha ya karkata zuwa ga duniya au akwai wani kalma ne bai tafito anan ba au me yani yace wa mala ilaiha au huwa ne ah wa mala ilaiha au huwa jiddul irtifa koko abinda yake wato sabanin daukakawa bil amal da aiki ila sama'i zuwa ga sama wal manzilatil aliya da kuma matsayi wanda yake sama duk wanda dauki ilimi ya rike ilimi to Allah zai daukaka shi shi ilimi da shine dan adam yake fita daga hayawaniya ilimi ke daga mutum yayi sama ya samu darajar mala'iku jahilci kuma yayi kasa da shi ya samu darajar dabbobi ashe al'ummar da take so ta ginu ta rayu to ta rike ilimi in ta rike ilimin addinin musulunci domin shi ya kunshi addini duniya da lahira za ku ga wannan al'umma ta samu zaman lafiya kuma Allah ya azurta ta kaga komai nata yana tafiya daidai in kuma ilimin duniya kawai yake so shi din ma za ku ga sun gyara duniya su fesfes amma duk mutuwa za su yi kuma babu wani rabo a lahira amma dai da ilimi ake raya duniya da lahira amma jahili fa jahilci sai mai da mutane ga sunan kafa shine mu matsalan ba kasan nan in ana maganar duniya ana maganar lahira matsala ana maganar duniya matsala shi yasa muke zaune ga munan cikin tabo cikin sauro wahala duniya amma muna fata Allah kada ya bamu irin wannan wahala kuma a lahira to wattaba hawahu shi wannan ukhlida ila al-ard wato sai Allah ya maida shi akhlada ila al-ard ko wattaba hawahu bi sunzu shayhi fi du'aihi ilaiha fawada'nahu 'an ad-darajati al-insaniyya saboda haka sai muka kaskantar da shi muka kai shi kasa da daraja ta zama dan adam fa mithluhu to Allah zai bada misali shi sifatuhu allati in hatta ilaiha wace irin sifa ce ya koma mutumin da yake ya kamata daukaka shi cikin mutane yana da daraja yanzu Allah zai kawo misalan sifar shi sai aka mai da shi sifa ta hayaniya fa mathaluhu ay sifatuhu allati in hatta ilaiha kamathali al-kayb in tahmil alayhi بالطرد والضج يلهف واتو يدلع بلسانه ويظهر عليه امارات التعب وان تترك يلهف وليس غيره من الحيوان كذلك نعم الله يبارك مثال مالم ان الله يباشي علمي اما يقي ايكي ده علمي شي مثال شي كمان كري مثله كمان كري كمثل الكلب كمان كري انن kun ga an ce alkalbu ko mu'arraf an san shi in tahmil alayhi yalhaf kun san abinda wani kare yake in ya shiga rana ya ji zafi ko yana jin kishi sai ku ga yana haka da harshen shi ko yana rawa da harshe ya fito da harshe yana fifi yana fifi shasheka da harshe ko fita yake yi ya mai da harshen shi kamar fanka wato in kare shi kare Allah ya yi shi bai da huduna a fatar shi inda gumi zai yi gumi ko san in mutum ya yi gumi da ruwan da gishirin sukan sa fatar jiki ta yi sanyi don shi kuma ya bushe saboda haka kamar radiator ne fatar nan radiator ce a jikin mutum in jikinka ya zafi sai gumi ya karyo maka ko to wannan ai dan yana sa jikinka ne ya yi sanyi to shi kare bai gumi saboda haka radiator shi harshen shi sai fito da harshen cikin waje yana so me iska ta can ta hanyar ne jinin zai yi sanyi sai sanyi ya shiga cikin shi to in ya shiga irin wannan hali kare lokacin da ya zafi to ba yadda za ka yi da shi in tahmil alaihi yalhaq aw tatruku yalhaq yana zo ne cikin inuwa inda yayi dumi to yana ne yana wannan lallage din in kuma ka kore shi yana ne yana cikin wannan hali to wannan halin shi kare shine halin mai ilimin da ya fita ga ilimin shi kun ga nan wato ilimin nan shi mai ilimi in ya kasance baya aiki da ilimin shi kaman kare ne wannan duk wanda ya ga kare yana wannan abun tausayi ne duk yadda kai da shi yana nan yana to haka malamin da ya sanci kanshi daga ayoyin Allah sai koma kaman kare wato ba abinda yake damun shi in yazo yana ma mutane wa'azi harshen shin nan sai zagin wani da wani harshe sai zagi amma ya muta ya nuna ma mutane ayoyin Allah dan su bauta wa Allah shi kadai a'a abin da ya dame shi wani da wani abin da ya dame shi mutane da wanda zai zaga da wanda kuma zai kokarin ya nuna ai sun kai darajar wa kaza shi kullun maganar darajar mutane darajar wane da kuma zagin wayansu bai da wani abu shi rabbul alamin ba wani abu ne a gaban su to haka duk wanda ya fita daga hanya ku duba misali masu addinin nasara tun shigowar su cocin nan har a fita ba abinda suke yi sai yaba wani dan adam wanda aka haifa ya alal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq ba maganan Allah bane abauta wa Allah ai kaza a maganan wani daifu awasin yayi kaza mutum a dauka kashi daga manzala na Allah mai da shi ne amma mutum a mai da shi ne Allah su shigo su fita kan haka ai shiyafa wannan taron da muka inda shi'a ne ba maganan Allah ake yi ba da ayoyin Allah da yanda za a bauta wa Allah ba shi ba ake yi ana maganan wani mutum ne ko da sai Hussein ko sai Ali maganan mutane a kokarin daga darajar su a ce ya kai matsarin kaza yayi kaza to so what domin me wallahi ranar tashin kiyama kaje baka shiga aljanna ba wallahi ka hasara kowa ya shiga abaka kai hasara kuma wallahi in ka shiga aljanna suran ba su shiga ba to kai zaka ji kamar Allah bai huta ba kowa nafsi kowa yana so ya tsira sannan ya fara tunanin wani to yaushe mutum a duniya shi ma mu kallan an ce zai ibada mu al'amarin shi dame ka kan ka daukaka shi fere shi to kun ga su ɗan shi'a wanda suka kowa to ɗan riko fa su kuma ɗan riko kowace dariƙa da nata laila wanda take makuka shehu nan su kowace dariƙa da nata me shehu kullun an taru maganan shehu kaza shi yayi kaza shehu yayi kaza shehu yayi karama kaza maganan mutane amma su mance da rabbul alamin أهل السنة والجماعة نكتب إذا سدوا سجمة قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي شمع النبي لا تطروني كما طرات النصارى ابن مريم شي ساعة شكي مسلمي ما سيبا منظون الله أما جالب شي كل ما قال شي ينون ويوت قرما تمنزو النبي يأتي بنزو وانا يبندك كي قولوا عبد الله ورسوله in ka wuce abdullahi wa rasuluhu a yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba musulman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so wasu jama'a yana nan cikin abi dawud kuma yana cikin kitabut tauhid wasu jama'a suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna wa ibnu sayyiduna wa ibnu sayyidina shugabanmu da su dan shugabanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ce qulu bi qawlikum la yasahwinakum ash-shaytan ku faɗi abin da za ku faɗa ka ku bari shaidan ya yi wasa da hankalinku ku faɗi kawai baya son zuga ba addinin zuga ba ne in ku ji an ce alhamdu lillahi rabbil alamin godiya da yabo da zuga duk waye na Allah rabbil alamin ba a son zugan mutane mazo ya hana shi yasa duk abin da ya sama duk abin da ya ɗaukaka Allah ya alkawalin sai ya kada shi don a nuna wa mutane me ba Allah ba ne duk abin da ya sama sai ya ƙasa in mulki kai watan Allah zai kada kai wayannan gwamnoni da ministocin su ji duk mulkin da kai faɗuwa za ka yi wata rana za mu zo mu ganka mistawa ne kana wucewa tare da mutane a gosulo su sani tun yanzu kafin zai zo ɗin ai tabbas duk kuɗinka sai ka talauce ko da ka ji an ce mutum ya mutu yana ya bar miliyoyi ko ya mutu talaka ko sai ya mutu talaka haba ai za ku ji mana da yake ciwon mutuwan nan kamar an ganda sha'i wa kullu insanin tusibuhu duwayhiyatun tasarru minha al'amilu kowane mutum in mutum in zo in lokaci mutuwa ya zo yana ciwon mutuwa sai aka ce dukiyar nan taka duka likita yace kawo zan maka magani ka warke in ya san zai warke ba zai bayar ba ha ashe zaka zo ka mutu dukiyar ka ba ta iya tsirar da kai daga ciwon ka to ba shine tarifin talaka ba talaka na da bukata amma ba kudin biyan me bukata to zaka mutu baka da kudin biyan bukatan kanka fakiri duk kudin ka wa fawqa kulli bi ilmin alim duk ilimin ka wani ya fi ka sai kana ta kaman ka fi kowa ilimi a alamun nas sai Allah ya nuna wa mutane jahilcin ka sai Allah ya nuna shi ba tawadui babu tawadui a ilimi ma sai ka nuna wai mu malamai suna yi wadaran jahilai amma kafin su mutu sai Allah ya nuna jahilai ne kaka yanzu mai muka nuna kasat aka samu ga inyas na magana ba abin da ke ciki sai jahili tsantsan jahili bai san tauhidi ba in san jahili bai san tauhidi ba kuma ya magana inya mene jau tijani gashi tijani bai san komai ba na tauhidi wai shi mai tauhidi ya za a ce tauhidi za a iya matukan mai tauhidin da wanda ake tauhidin kaga abubuwa biyu kenan to ya za a samu tauhidi ba a samun tauhidi sai sun hade sun zama daya wannan wa yake magana musulmi kowa kun fahimta wannan wilaya da ake kallon sa ita laysu minha min shay lawla ilm ilimin ma babu domin an yaudari mutane ne da cewa mu salihai an yaudari mutane ne da cewa mu arifai an yaudari mutane da cewa su malamai sai Allah ya zo ya nuna jahilai ne Allah bai son dagawa in kai tawadi lillahi sai Allah ya daga ka amma in ka daga kanka sai Allah ya kafa da kai shi yasa a wannan nukta muke kiran sarakunan mu abu ne mai sauki zamani ya zo sarakuna a fada su haramta mutane su zo dudduke suna duka musu zamani ya yi talakkaka mutum ne kaman ka ba bambanci duke-duken nan da muke gani ana yi a fadodi mun yi shiru malamai kansu malamai in sun je fadiya suke su fadi to da Allah don wannan ni na shaji malam ke ce mun kaga da suka bar musulunci da sarakuna su ne NA kai da kifas suke yi sai Allah kawo bature da guntun wando bature kowa ya gani kafir an rubuta a fuskar shi ya kwace mulkin an ce a wannan zamanin in ya je fadin sarkin musulmi bature in ya zauna duka sarakuna da hakimai kai kowa kanshi a duke ya bada umurni kilat ya bayyana da Hausa aji sai ya tashi ya tafi sannan sarkin musulmi zai mike ya ga hakimai ga abin da za a yi a wannan kasa ya faru ba abin da ya rusa su duka wannan da ake musu domin Allah bai son haka Allah bai son mai girman kai duk kana da girman kai yanzu nan Allah zai kasa da kai amma in kai kasa da kanka lillahi sai kuma Allah ya mai saboda haka ya kai yanzu a bar cewa al'ada ba magana al'ada wannan tutar da kike gidan sarakuna tutar Shehu Usman Dan Fodiyo ne yace haramun ne a gaisuwa ma ka duka da wuyanka da wurin gaisa da dan adam to ya kai tutar Shehu Dan Fodiyo da aka bayar kuma ya zama a wurin ne ake dukawa ana kwantawa ana gaisa mutane abu ne mai sauki su yi dikiri ko gwamnati ta yi dikiri ba dukawa kuma dukawa haramun ne yan siyasa ma da ke duka ma juna wannan duk haramun ne bai halatta ka duka ma dan adam balle kuma in Allah ya baka matsayi ka rinka dukawa mutane musulunci shine ka mika hannu ku yi musafa assalamu alaikum wa alaikum assalam shine musulunci ka samu lada ya samu lada amma duke-duken nan duk haramun ne mace ba za ta duka miji ba yara ƴaƴanka ba za su duka maka ba ka jawo ƴaƴanka kusa ka kabbala su amma dukawa babu dukawa talaka ba dukawa ina ga mun haka ne in muna son Allah ya daukaka mu amma in kuna so kaman yanda muke cikin kwatani mu ci gaba da kwatani to mu ci gaba da dukawa mu juna don bayar da Allah bayar da al'umma irin wannan Allah ya daukaka ta bayar da zai saboda kuma kan mu fada game da wannan duke duke Allah shi rada mu amin amin to Alhaji Usman Fahabi Kaura sarkin Shanu ga zakka naira miliyan 1 Allah to Allah ya kara mana lahira da basira ya bada miliyan 1 Allah ya saka mishi da alheri Malam Usman Fahabi Kaura sarkin Shanu Allah ya saka mishi da alheri to kuna ji ko saboda haka Allah yake ce muna da yana so wannan mutumin nan da aka bashi ayoyi kuma yake bin masalahu ka masalal kalbi in tahmil alayhi yalhaf aw tatruku yalhaf biyan da kai da shi kaman kare yake wato yana cikin halin damuwa kai kanka in kana da hankali zaka ga cewa wannan mutumin yana cikin damuwa bai da wani abu sai zage zage sai sa duk malami duka malamin da kaga yana zage zage a cikin wa'azin shi kama talil kalbi kaman kare yake domin mutane abinda suke bukata shine ya zamu bauta Allah suna bukatar su san ubangijin su ya zamu bauta mishi suke so ba sa bukatar matsalaka da wani matsalaka da wani ku je can ku kare ta amma in ka hawo minbari ko ka zo gidan radio kudi ake biya ka gaya ma mutane yanda za su san Allah su kuma yanda za su bauta wa Allah amma in ka je yana zage zage yana kamo nan yana kamo can to kasancewa kama sanin kalbi in tahmil alayhi yalhaf aw tatruku yalhaf wa laysa ghayruhu min alhayawan kadhalika wato ba wani dabba dai dabba na cikin gida wanda ke da irin wannan hali yace wa jumlata ash-sharti hal ai wa ai laihan dalilan wato zaka same shi ya zama kaskantacce bi kulli hal a kowane hali ka same shi والقصد التشبيه في الوضع نن الله نانويان نونا منا واتو يمنا تشبيه اكن قسانتي والخصتي دولا قنتي شيسا اكا بعد مثال شدا كري دومين حالين داي شيغا الفاء كو مشعرة بترتيب ما قبلها فاء دينن كوما داي شي فمثله دينن تنا بعد wato ma'anan cewa jerin abin da ke bayan ta ne domin ta fa'u fa in ta shiga a jumla tushir bil aliyya tana nuna mana dalilin da yasa ne Allah yayi wannan abu min al mail ila dunya domin ya karkata zuwa ga duniya wattiba'il hawa bin hawa wato bin son zuciyar shi wa bi qarinati qawlihi da kuma wannan abin da Allah ya ce zalikal masal wato wannan misali masal qawmin ladina kazzabu bi ayatina misalin mutane ne da suka karyata da ayoyinmu ai المثل في السورة وإن ضرب لواحد فالمراد به كل وأن مثال إذا أكا بغا أتكون وأن السورة إذا أكا بغا نكالي هنا للاقي شوى أم بغا شيني غمتون إيا دوني أنا مغانا نبع الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها متون إيا نأكي مغانا أما الله شيء فالمراد به كل من تناولته تلك الصفة ana nufin duk wanda ya shiga wannan sifa Allah ya bashi ayoyi kuma ya fita daga ita ne ake nufi ba wai lalle mutum daya ba min wujudi la ilmi wa tarki al amal bihi mutum yana da ilimi kuma ya bar aiki da shi sai Allah ya ce taqassus al qasas ya annabi sallallahu alaihi wasallam to ka bada wannan labari ala yahudi wa ghairihim da wasu su la'allahum yatafakkarun ko dai ana tsammanin za su yi tunani ya tadabbaruna fiha fa yu'minu wa yata'ibu su yi tunani cikin wayannan sifofi su yi tadabburi su yi imani sannan kuma su ɗauki wa'azi wannan ayoyin nan domin a yi tadabburi a ɗauki aya cikin wannan masal da aka yi da kare malami ne fa gashi ya sa rawani ya sa alkebba amma da yake bai aiki da ilimin shi wurin Allah kaman kare yake subhanallahi maimakon ya zama yana da daraja mutanen da Allah ya rafa'a ya dora su ya ba su ilimi domin Allah ya nuna maka ka fahimci ubangiji sannan kuma ka bauta mishi sannan kuma ka koyar ma wayansu babu daraja kamar ta maimakon ya samu wannan daraja amma sai ya karkata zuwa duniya ba abin da yake so sai dadin duniya yake so kawai kun ga nan ya nuna muna wallahi dadin duniya da daukakar duniya shike sa malamai na kin fadan gaskiya son duniya Allah shirye da mu
alhamdulillah amin
Allah ya saka mu da alkhairi.
Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun